الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 21 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 3 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke fada cewa kai ne ka tafi wani gari aiki ya kai ka zaka zauna wata daya ko wata biyu ko wata uku ko abin da yake sama da haka shin a lokacin da ka shiga wannan gari kasarin sallah zaka ci gaba da yi ko kuma cika sallah zaka yi anan duk gulaguran da mutum yayi idan ya je gari idan ya tabbata zai kwashe sama da kwana 20 to wannan iya abin da yake kansa daga ran da ya sauka wannan gari dole ya cika sallah domin ya zama mazauni an gane ko ya zama mazauni amma idan ka tafi gari zaka yi kamar kwana 15 zuwa 17 zuwa 18 to abinda zaka yi zaka ci gaba da yin kasarin sallah kamar yanda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda hadisin na cikin Sahihul Bukhari Abdullahi dan Abbas ke cewa mun yi gulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka yi kwana 20 da muka je birnin Makka wato muna kasarin sallah don haka yace ko yau muka yi gulaguro zamu yi kwana 20 yace muna kasarin sallah amma ran da muka cika 20 dole zamu cika sallah to akan wannan hadisi malamai suka kayyade cewa matafiyi idan ya je garin da ya je zai iya yin kasarin sallah kwana 20 amma ran da ya dora akan 20 to cika sallah zai yi tare da cewa jumhurin malamai su suna ganin cewa matafiyi idan ya je gari to zai iya yin kasarin sallah ne kwana 4 an gane ko idan zai wuce kwana 4 to dole cika sallah zai ran da ya cika kwana 4 a garin kenan anan zai ci gaba da cika sallah menene dalilin su anan shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da yayi hajjin ban kwana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka wato aran 5 ga watan Zulqa'ada don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka wayi gari 6 ga wata 7 ga wata ran 8 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Mina domin a ran 8 ga wata ran nan aikin haji yake farawa wannan yini shine ake kiran shi yawmut tarwiya da aka fita Mina a ran 8 ga wata aka wayi gari ran 9 ga wata aka tafi aka yi tsayuwa Arafa ran 10 ga wata aka zo aka yi jifa bayan gama jifa da sauran ayyuka na haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya komo Mina ya ci gaba da zama 11 12 ran 13 shine yini wanda yake na karshe daga cikin ayyukan haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jifa na ran 13 a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gangaro Makka ya zo yayi tawaful wada sannan ya dawo nan wadul muhassab inda suka yi mahada da Aisha Allah ya karama mata yadda anan ya tattara ya nashi jama'ar sa ran 14 ga watan Zulhijja gari da ya waye bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar Madina to dan haka jumhur malamai suka ce anan muna da kwanuka uku 6 ga wata 7 ga wata 8 ga wata sannan kuma a can muna da kwana daya shine kenan wayewar 14 ga wata waɗannan kwanuka 8 ga wata wannan 9 ga wata 10 ga wata 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata waɗannan kwanukan haji ne dan haka suka ce a wannan kwanuka guda 4 sune iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a birnin Makka a matsayin shi na matafi dan haka suka ce iya abinda matafi zai iya yi idan ya je garin da yaje zai yi kasarin sallah kwana 4 amma ran da ya dora akan kwana 4 suka ce dole zai cika sallah tare da cewa shi wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas nassi ne wanda yake a bayyane kwana 20 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a Makka yana kasarin sallah don haka malamai suka ce wannan hadisi shine yake tabbatar da cewa matafiyi idan ya je gari to zai yi kasarin sallah zuwa kwana 20 amma ran da ya cika 20 ya ci gaba da zama a garin dole ya cika sallah to amma idan wata bukata ta kai ka wanda ita wannan bukata in yau ma ta biya gida zaka koma kai dai baka san ranar dawowarka ana maka yau gobe shine muka yi misalin kamar misali kayan kasuwa ne ka dauka ka kai a gadas wanda kayan nan in a yau suka sayu kai gida zaka juyo to waɗannan kaya ka raba su an amsa ana gobe za a maka balas jibi za a maka balas ko kuma yau ka samu mai saya ko gobe ka samu mai saya wannan kaya suka rike maka wuya ka ci gaba da zama baka san ranar dawowarka kai kawai dawowarka tana da alaka da wannan kaya in yau ma suka sayi gida zaka komo to wannan ko shekara nawa zaka yi kasarin sallah zaka yi ta yi an gane ko in dai baka san ranar dawowarka ka je gari wanda in yau ma bukatarka ta biya gida zaka koma to wannan ko wata nawa zaka yi ko shekara nawa zaka yi kasarin sallah zaka yi kamar yanda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda lokacin da suka je Azerbaijan wato kankara ta hana su shiga birnin sai da suka yi fitowa daga birnin sai da suka yi wata 6 suna kasarin sallah wanda su kawai bukatar su in yau ma kankaran nan ta gushe suka samu hanya gida za su dawo sai da suka yi wata 6 suna kasarin sallah to dan haka kaida malamai suka ce duk mutumin da ya je gari bai san ranar dawowarsa ba wanda in yau ma bukatun shi suka biya gida zai koma to wannan kasarin sallah zai yi amma in dai zama ya kai ka gari ka tabbata za ka yi wata guda ko sama da wata guda to daga ran da ka shiga garin sunan ka mazauni iya abinda za ka yi cika sallah za ka yi tambaya ta biyu dan uwa ke cewa kai ne kaga mutun ya zo yana bukatar wasu kaya kai ku babu kaya a hannunka amma ka san akwai kaya a cikin shagon wani abunda ake sayar da wannan kaya jikka 5 za ku iya kashe ciniki ka saida masa jikka 5 da rabi ko jikka 6 sannan ka je ka amso ka bashi ka dau abinda yake dan saman ka kai ma mai kaya iya kudin kayansa anan abinda muke so mu sani a farko dai in kaga mai sayan kaya wanda wannan nau'in kasuwa a Hausa ana kiran shi kayi nayi kai baka da kaya to amma akwai masu kaya a cikin shago to anan abinda muke so in har kana bukatar ka ci halak idan shi wannan mai neman kaya ya zo to baya halatta ku kashe ciniki da shi iya abinda za ka yi sai ka zaunar da shi barin je in kawo maka idan ka zo sai ka tambayi mai shago nawa za ka bani farashin kaza ko kuma tuntuni dama ya riga ya baka farashi abu kaza da kaza kaza nake saida su na baka farashi duk lokacin da kaga mai saya dauki ka je ka dore ribar ka na saida na baka dillancin kayan wannan a matsayin dillali ne kake an baka farashi a lokacin nan sai ka tsaida shi ka zaunar da shi sai ka zo ka dau kayan sai ka kai masa in ya so sai ku yi ciniki ku kashi in a jikka biyar aka baka farashin wannan kaya, in jikka goma ka saida shi wannan jikka biyar wadda ta hau wannan riba ce ta ka wannan halakin ka ne, dillanci ne aka baka, an baka farashin kaya, amma ka kashe ciniki da shi alhali baka je baka dauko kaya, wannan haramun ne, saboda kayan nan da suke cikin shago ba kayan ka bane ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya aje mana kaida cai wala tabi'i ma laysa indak, kar ka sake ka saida abin da yake ba naka ba, ma laysa indak ai ma laysa fi mulkik, abin da ba mulkin ka ba, duk abin da yake ba mallakar ka ba, ba naka ba, wannan baya halatta ka saida shi. Don haka anan in ka kashe ciniki kace na saida maka jika shida, kaje mai kaya yace a ni kaya na yanzu jika shida suke ko kuma jika bakwai yake, idan ka dauka ka kai mishi wa zai yi ciko, ko kuma anan kai ka kashe ciniki kace zaka kawo masa kuma ka zo kaya ba haka bane ba, me aka yi anan? Kaga ka shiga haƙƙinsa, ka fada masa abin da yake ba daidai ba, saboda kaya anan ba mallakar ka bane, amma ka'ida abin da zaka yi sai ka zaunar da shi, bari in je in kawo maka, idan ka kawo kenan sai ku yi ciniki, in ku kudi ya baka to wannan kuma kamar aikin ka ne, je ka sayo mu kenan, idan ka sayo abin da ya rugu abin da ya rage na kudin dole zaka maida masa haƙƙin shi ne, nan a matsayin aiki ne ya maka. Don haka dai ka'ida duk abin da yake ba naka ba haramun ne ka saida shi, an gane ku? Abin da yake mallakar wani sai dai ka je ka dauko abin, in ka zo in ya so a yi ciniki, in farashi ya baka kenan kai matsayin dillali ne, abin da ya hau na riba wannan kuma haƙƙin ka ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato hadisin Al-Aswad ibn Yazid An-Nakai, Allah ya ji kansa ke faɗa cewa an tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yadda dangane da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa a gidansa, kenan bayan an tashi daga majlisi ya koma cikin gida, aka ma Aisha tambaya mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a gida. Wannan abinda za mu iya ɗauka na darasi a nan shine kasancewar fice da mazan jiya suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda suke da kwaɗayi akan dukkan wani aiki na alkhairi, nan fa suna bin diddigin mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a gida ba don rahotonsa ba, a'a su san mi yake yi a gida domin su yi koyi da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana a matsayin mu na muminai ba mu da abun koyi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira, abin da yake yi a waje wannan a gaban su ne sun sani, to amma abin da yake yi a cikin gida wannan ya koyi gare su. Don haka aka tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yadda dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke aikatawa wato idan ya dawo gida. Qalat Aisha sai ta ce kana yakunu fi mihnati ahli yani khidmati ahli, Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo gida yana kasancewa a cikin hidimar iyalinsa, banda aikace aikace game da iyalinsa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, shine dinke takalmi, shine tatsar dabobi, shine da duk wasu aikace aikace waɗanda suke na cikin gida, to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dawo gida ba dora kafa ɗaya yake akan ɗaya ya zauna, a'a duk wani abin da ya kamata a kama ma iyali na aikace aikace a rage musu ayyuka, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Kaga wannan kenan suna tambayar ta ne dangane da wasu ayyuka da yake yi a gida, tare da cewa akwai hadisi wanda yake sahihi wanda shi ma bayani ya gabata, wanda wasu sahabbai mutum uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma su ba komai ya zo da su illa su tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin gida, wanda aka fada musu cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida to ga irin ayyukan da yake na ibada. wanda suka ga kankantar wannan ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda tuntuna Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya yi jinkiri. Ɗayan ya ci ma kanshi alwashi ya ce, daga yau fa shimfiɗar kwanci na naɗe, ba ni ba baccin dare, kwana sallah kawai zan yi. Ɗayan shi kuma ya ci alwashin cewa iya rayuwarsa daga yau, wato sai azumi. Na ukun ya ci alwashin cewa shi da aure fa an ƙare, ba shi ba mace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo gida aka faɗa masa, suwana sun zo sun yi tambaya dangane da aikin da kake na ibada a gida, an faɗa musu amma fa sun ga kankantar ibadarka, kuma ga alwashin da suka ci ma kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su ya ce, ku ne kuka ce kaza da kaza kaza da kaza? Suka ce, ƙwarai ya Rasulullahi. Yo, ina mu ina kai? Kai da Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka da abin da ya yi jinkiri? Manzo Allah ya ce, ku san da cewa ni ina azumi, sannan kuma ina cin abinci, ma'ana ina ajiye azumi, sannan ina tashi a cikin dare ne sallah, kuma ina kwanci na huta. Manzo Allah ya ce, kuma ina kusantar iyalina. Manzo Allah ya ce, faman ragiba an sunnati falaysa minni, don haka duk wanda ya kyamaci sunnata, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, baya daga cikin mabiyana. Wanda wannan hadisi tuntuni ya riga ya gabata a cikin baban da ke bayani game da tsakaitawa a wajen ibada. Ba buƙatar mutum ya dora ma kansa abin da ya wuce ƙarfinsa. A takaice, waɗannan sun zo sun yi tambaya ne dangane da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gida. Kamar yadda Al-Abbas ibn Abdul Muttalib shi ma ya aika ɗansa Abdullahi ya yi masa rahoton sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin dare, shi ma ya kawo masa labarin cewa ga abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. To amma a nan tambayar da aka ma Aisha, me yake aikatawa a cikin gida, ma'ana aikace aikace, ba sun tambaya bane dangane da ibada. Aisha sai take cewa, kana yakunu fi mihnati ahli, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo gida yana kasancewa a cikin hidimar iyalinsa, ma'ana duk wani ayyuka wanda ya kamata a kama ma iyali a rage musu ayyuka, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya dawo gida. Wanda bayani ya gabata taimaka ma iyali game da rage musu ayyuka, wannan babu abin da zai dasa a cikin zukatansu illa su da kauna game da kai, za su tabbatar da cewa mai gidansu mai gida ne wanda yake mai tausayi. Sannan sai ya ce, fa idza hadaratis salatu, idan wato sallah ta halartu, ma'ana lokacin ta yi, kharaja ila salati, kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita zuwa sallah. Wanda wannan bayani ya gabata a matsayinmu na musulmi, duk aikin da muke in lokacin sallah ya yi, to anan dole ne mu katse wannan aiki mu je mu ba da haƙƙin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala wanda ya dora mana. Kamar yadda nassi ne na Al-Qur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. To dan haka kasancewar wannan fa bai keɓanta ba da sallar jumu'a, domin anan Allah ya yi amfani da sallar jumu'a na cewa idza nudiya lis-salati, in an yi kiran sallah a ranar jumu'a, Ubangiji ta'ala ya ce fas'au ila zikirillahi, ku tafi izuwa ga ambatan Allah shine sauraron khutuba da yin sallah. Sai ya ce wazarul bai, ku daina saye da sayarwa. A nan ba ana nihi sai saye da sayarwa ba, duk wani aiki da zai shagaltar da kai game da tafiya jumu'a, ga mutumin da jumu'a ta zama wajibi a kansa, to idan an yi wannan kiran sallah wanda limami yake hawa minbari ya yi khutuba, to haramun ne mutum ya shagala da waɗannan ayyuka. Don haka duk wata sallah daga cikin salloli na farilla, to a matsayinka na mumini in dai aka yi kiran sallah dole ka dakatar da wannan aiki, ka je ka ba da haƙƙin Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, idan an gama sannan ka zo ka ci gaba da aikinka, kamar yadda Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ka je kasar da suka kula da addini, suka san menene mahimmancin bautar Allah, idan lokacin sallah yayi akwai hay'atul amr bil ma'ruf, waɗanda suke wakilai ne na hukuma, duk wanda bai kulle shagonsa ba yaje sallah a wannan lokaci ya shagala da saye da sayarwa, to za a kama shi a dora masa wata tara ta musamman a ladabtar da shi. To dan haka kasancewar wannan ladabtarwa ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya mana cewa in dai lokacin sallah yayi, to duk wani aiki da muke ya kamata mu dakatar da shi, mu je mu bada haƙƙin Ubangijinmu. Don haka kuma wannan sifa ce ta mu'minai waɗanda za su gaje gidan aljanna a gobe kiyama, kamar yadda Allah ya jinjina musu ya yabe su akan haka a can cikin suratul Nur. Ubangiji Ta'ala ke cewa fi buyutina adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبنجي تعالى يأتي في بيوت أتكن تأكنا سا في بيوت أذن الله أن ترفع جمد تأكنا. وبنجي تعالى يا بعد إذن أتوك كاسو وجنجيني كما أتوك كاسو أو جن الأمر أرايد سود إبادة أبند أكينه ده بيوت أنا سوني مسلاتي. Sai yace wa yuzkara fi hasm, a ci gaba da ambatansa a cikin masallatai. Dan shi masallaci ba ana gina shi ba kawai saboda sallah, wuri ne wanda yake na rayar da shi game da ayyuka na ibada, daukan karatu, yin wa'azi, karatun alqur'ani, sallah da sauransu. Sai yace yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijalun. Ubangiji Ta'ala ya ce akwai wasu mazaje waɗanda suke tsarkake Ubangijinsu a cikin masallatai safiya da marici, banda tsarkake Ubangiji game da abin da bai dace da shi ba, ba su da aiki. Sai ya ce la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis sala, wato wani kulla ciniki ko wata kasuwa saye da sayarwa, Ubangiji Ta'ala ya ce baya shagaltar da su game da ambaton Allah da tsaye da sallah, an gane ko da bayar da zakka. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, suna tsoran wani yini wanda zukatan jama'a ke jijjuyawa shine yinin alkiyama, wal absar wato da magannansu, yanda gani baya iya tsayawa gu daya sai dai mutun yayi ta kibta kibce iya abin da yake jira ya ga ina za a yi da shi, shine yinin alkiyama. To dan haka kasancewar wannan yabo ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke yi ga bayinsa waɗanda shagalin duniya baya shagaltar da su game da ibada. Kai tsaye za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ana abi rifa'ata tamim ibn usaydi radiyallahu anhu annahu qala intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yakhbu فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم. واتو أبو رفاعة شين تميم ابن أسيد الله إكرم سيدا كيشيوا نائس وجم منظم الله صلى الله عليه وسلم علوك تنم منظم الله صلى الله عليه وسلم ناخدوبا وننكما أران رجوماني. فقلت سينتي يا رسول الله يا منظم الله رجل غريب جاء يسأل عن ديني, wato ni dai mutun ne wanda yake bako kuma nazo ne takanas domin nayi tambaya game da addini na, na san menene hukunce hukuncen wannan addini da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya shar'anta mana. Sai yace la yadri ma dinu, matsayina mutun ne wanda yake bai san addininsa ba, ma'ana bai san ba menene dokokin wannan addini. Sai yace fa aqbala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gabato ni wa taraka khutubatahu hatta intaha ilai, manzon Allah ya daina wannan khutuba sai da ya iso waje na. Wa utiya bi kursiyin, wato sai aka zo masa da kujera aka ashe masa, fa qa'ada alai, manzon Allah ya zauna akan wannan kujera. وجعل يعلمني مما علمه الله, manzon Allah ya hadu yana sanar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da shi. thumma ataku ubatahu, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da ya gama sanar da ni, manzon Allah ya je wato ya ci gaba da kutubar sa, fa atamma akhirha, wato ya cika karshen kutubar. A takaice, wannan sahabi Abu Rifa'a, Allah ya yarda da shi, yana ba mu labarin halin da ya samu kansa, wato wani lokaci shine yake cewa na isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin da naje sai na same shi yana kutuba. A takaice anan kenan, a lokacin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da ya same shi, mi aka yi? Sai yake cewa fa qultu ya rasulullahi, sai nace ya manzon Allah, rajulun garibun ja'a yas'alu andi, wai shi dai a matsayinsa mutum ne wanda yake bako, ya zo ne yana tambaya game da addininsa. Kaga anan kasancewar abinda zamu iya dauka na darasi, idan ka zo wajen mutum ba laifi ka bashi labarin dangane da abinda ya zo da kai, kamar yadda anan da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa ga abinda ya zo da shi, ya zo ne ta kanas domin ya yi tambaya game da addininsa. Sai ya ce la yadri ma huwa dinu, wato wannan mutum ya ce bai san ba menene addininsa, la yadri ma dinu, bai san ba hukuncen addininsa. Don haka anan za mu dau darasi, duk mutumin da ya jahilci wani abu daga cikin al'amuran addini, to ya tabbatar da cewa wajibi ne a kansa ya taka takam takam, ya je ya tambayi masana, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarce mu fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, Ubangiji ta'ala ya ce ku tambayi masana dangane da abin da kuke sani, in kuntum la ta'lamuna, in har ba ku da sani game da abu. Don haka shi addinin Allah ba a yin shi bara da kai, ko kuma cewa na ga ana yi ni ma haka zan yi. Duk abin da ka sani na addinin Allah, in dai ka jahilce shi, to ka je ka tambayi masana. Don haka haramun ne a matsayinmu na musulmi mutum ya kaɗi gabansa ya aikata wani abu wanda yake mai sunan ibada ba tare da yana da masaniya game da hukuncin wannan abu, kamar yadda tun anan kusa a cikin littafin Aqdar yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yace baya halatta ga musulmi ya aikata aiki sai ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki, kasan da cewa aiki ne wanda Allah ya tilasa ma, ko aiki ne wanda yake na mustahabi. Sai yake cewa idan wato ba shi da masaniya kenan, sai ya je ya tambayi malamai, wa yas'ala al-ulama'a, ya tambayi malamai. Sai ya ce amma wa yaqtadiya, yayi koyi bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama, ga malaman da suke bin sunnar annabi mu sallallahu alaihi wa sallam. To dan haka shi wannan sahabi yazo ya ce ya rasulullahi, ni dai mutum ne wanda takanas na zo ne domin na yi tambaya dangane da addini na, kuma matsayina ban san ba menene hukuncen addini na. To a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya gabato shi, wanda anan yana nuna mana tsabar wato ladabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine irin yanda Allah ya jinjina masa akan irin wannan kyawawan halaye, wanda kasancewar fa anan da ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya kawo shi kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabato shi, wa taraka khutubatahu hatta taha ilayya, yace khutubar da yake manzon Allah ya katse khutubar sai da ya iso waje na. To wannan yana nuna mana dalilin cewa ya halatta idan akwai wani al'amari wanda yake na darura wanda ban makawa, sai an fada ma limami, ba laifi liman in yana cikin khutuba a yanke shi, kamar yadda shi wannan al'amari ne wanda yake na larura, ya zo ne kai tsaye wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ga abin da yake da bukata kai tsaye ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan magana, kuma manzon Allah ya amsa masa, shine yace fa aqbala alayya, manzon Allah sai ya gabato ni, wa taraka khutubatahu, ya daina khutubar hatta taha ilayya, sai da ya iso wajena. Me za a yi? Fa utiya bi kursiyin, sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wata kujera aka ajje masa, fa qa'ada alaihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna akan kujerar. To wannan shine yana nuna mana wato dalili ne wanda yake nuna mana halaccin ba da darasi wato akan kujira da duk wata lacca da karantar da wato al'umma. Ba laifi malami yakan iya zaunawa akan kujira domin karantar da al'umma, imma wato shine muhadara ko wani wa'azi ko abin da ya shafi karantarwa haka, kamar yanda anan aka zo masa da kujira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna. Kamar yanda kar mu manta babi ne na musamman a cikin littafin mu shine Sahihul Bukhari, wanda kasancewar halaccin malami ya zamanto ya zauna akan mazauni wanda yake ya kere wato dalibai, kamar yanda a wancan hadisi na cikin Bukhari, wanda su da yawa da jama'a in sun zo ba ko ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wahala kafin ya gane wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tambaya. Sahabbai junansu suka yi shawara da juna suka ce ya kamata mu yi masa wani mazauni wanda in ba ko ya zo kai tsaye zai iya gane shi, bukatar da ta kawo shi ya gabatar masa. Suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani dan da kali manzon Allah yake zama a kansa. To dan haka anan shine sai ya ce fa utiya bi kursiyin, aka zo masa da wata kujera. Fa qa'ada alaihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan wannan kujera. Sai ya ce wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah, ya hadu yana karantar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da shi. Thumma atakhudhu bata, da ya gama kenan sanar da ni manzon Allah ya je, wato ya je ma khudubar safa atamma akhiraha, ya cika karshenta. Wannan yana nuna mana idan liman wani al'amari ya sanya ya yanke khudba, idan ya je ya gama wannan al'amari idan ya dawo ba farko ba zai koma, a'a daga inda ya tsaya zai ci gaba ya cike khudbarsa, kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen khudbar ta sa ne wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike. Wannan hadisi a takaice iya alaƙar shi da baban, kamar yanda malam ya shigo da shi, abinda yake nuna mana wato cikar kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yanda yake bin jama'a ta musulmi wato a sannu, da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da tausayawa. Anan fa kai tsaye da yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bukatar da ta kawo shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi banza da shi ba, kai tsaye manzon Allah ya gabato shi ya yanke wannan kuduba, ya zo ya zauna, manzon Allah ya karantar da shi abinda Allah ya sanar da shi, sannan kuma ya tashi ya je ya ci gaba da kudubarsa. Wannan yana nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sannan kuma wannan yana ƙara karantar da mu cewa idan wato mai neman fatawa ya yi tambaya, to abinda ake bukata in har da dama a yi gaugawa a bashi amsar wannan tambaya don kada ya je ya shimka banna. Kamar yanda anan da ya zo ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa cewa shi baƙo ne, ka gane ashe baƙo ne ba ɗan gari ba, kuma ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo ne takanas kawai domin ya yi tambaya game da hukuncen addininsa, domin shi bai san ba hukuncen addini. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake sanar da wannan bawan Allah al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci, don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yanke kudubar ya zo ya sanar da shi, sannan kuma ya je ya ci gaba da kudubarsa. Sannan an gane ko kenan, wannan dai a takaice a matsayinka na shugaba, duk lokacin da ya kasance wani ya gabato ka, to a irin waɗannan musamman abubuwa waɗanda suke na haƙuƙuwan jama'a, karantar da su addini da wasu abubuwa, to ana buƙatar ya zamanto mutum ya je ya sanar da wannan bakin abin da Allah ya sanar da shi. Amma fa ba ana nuna cewa ba kawai a damu mutum a matsama malami, ya kamata a kiyaye dokarta, kamar yanda su da yawa za ka gani a cikin kamar misali kuma irin waɗannan abubuwa, duk jahilatar ladubba waɗanda suke na ɗalibai, wannan shi yake kawo wani abu, yake kawo irin waɗannan abubuwa. Saboda anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan yana cikin jama'a ne, ba wasu lokata ba ne ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance shi domin wasu al'amuran shi ko kuma al'amura waɗanda suke na cikin gida da sauransu. Don haka shine anan abinda muke so mu gane, a lokaci wanda yake datacce, wanda kuma ka tabbata gaya lokaci ne wanda malami ya keɓance shi domin karantarwa da sauran wasu abubuwa, to a irin wannan lokaci ba laifi mutum yakan iya zauwa ya yi tambaya da sauransu, kamar yanda anan ya zo kai tsaye kuma a matsayin shi na baƙo ya yi tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa dangane da abin da yake tambaya na hukunce-hukuncen addini. Wa ana Anas radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath qal wa qal idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al'adha waliya'kulha wala yad'aha lish-shaytan wa amara an tuslata laqsa qal fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-baraka rawahu Muslim. Wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akala ta'aman, wato idan ya ci abinci ya gama, la'ika asabi'ahu thalatha, manzon Allah sai ya sude wato ya tsotsinsa guda uku. Wannan shine dalilin da yake tabbatar mana cin abinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci ne da yatsotsi guda uku. Waɗannan yatsotsi guda uku wato sune al-wusta, wannan yatsa ta tsakiya, da wannan wadda ake kiranta al-ibham, sannan kuma da wannan as-sababa, da wannan kuma babbar yatsa wadda ake kiranta al-ibham. Waɗannan yatsotsi guda uku da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci. Amma mu ko a yau ba ma yatsotsin biyar ba, mutum har sai ya sana. Wanda kasancewar wannan alama ce wadda take nuna cewa akwai zari da alama game da kai. Shi abinci da ake cin shi, ana cin abinci ne domin kasancewar ka dan meke tsatsanka, ka samu damar yanda zaka bauta ma Allah. Dan karin manta bayani ya gabata, cika ciki ga mumini haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan adam bai taba cika wata jika ta sharri da mugunta sama da cikinsa. Manzon Allah ya ce ɗan lomomi takaitattu, manzon Allah ya ce ai sun wadaci ɗan adam waɗanda za su meke masa haƙarƙarinsa. Manzon Allah ya ce in har ba makawa sai ka ci da yawa, manzon Allah ya ce to ka kasa cikin kashi uku, kashi ɗaya domin cin abinci, kashi na biyu domin shan abin sha, kashi na uku domin lumfasawa. To don haka abin da yake sunna wajen cin abinci, idan mutum zai ci ya ringa ci da yatsa uku. Yatsa ta tsakiya ita ce ake kiranta al-wusta, da wannan mai bi mata ita ce ake kira as-sababa, ko kuma ka kiraye ta as-sabaha. Sannan da wannan babbar yatsa ita ce ake kira al-ibham, da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci. Don haka inda da yatsa biyar yake ci, menene fa'idar anan cewa kana idza akala qa'aman la'iqa asabi'ahu thalatha, wannan ukun da ya ci abinci da su sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sudewa idan ya gama cin abinci. Qala sai Anas yake cewa wa qala sai manzon Allah yace da mu idza saqat luqmatu ahadikum, idan lomar dayanku wato ta kubce ta fadi kasa, manzon Allah yace falyumit anhal adha, ya dauke lomar sa wato ya gusan mata da dukkan wani datti da duk wata kazanta, wali ya akulha manzon Allah yace ya cinye ta, wala ya da ahali shaytan, manzon Allah yace kada ya bara ma shaytani. Wannan yana nuna ashe akwai wani lokaci wanda shaytani yana cin abinci da dan adam, wanda ko ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan mutun ya dawo gidansa daddare, manzon Allah yace idan zai kulle gida idan bai ambaci sunan ubangijinsa, to yana shiga cikin gida ne da shaytani. Shaitani sai ya fada ma ga zuri'a shi cewa kun samu wurin kwanci. Idan lokacin da ka zo cin abinci baka ambaci sunan Ubangiji ba, shaitani sai ya fada ga mabiyansa ya ce kun samu abincin ci kuma kun samu wurin kwanci. Da shaitani zaka ci abinci ka gama, kuma da shi zaka kwana. To don haka amma duk lokacin da zaka shiga gidanka da zaka kulle gidanka, idan kai bismillah, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada shaytani sai ya ce babu wurin kwanci ana. Idan zaka ci abincinka kai bismillah, to shaytani sai ya fada ga mabiyansa ya ce ba ku samu abinci ba, ba ku samu wurin kwanci ba. In ya so sai ya kadi gabansa kuma ya yi gaba, ya je ya samu gidan mutumin da bai ambaci sunan ubangijinsa ba lokacin da zai kulle gida, mutumin da kuma bai ambaci sunan ubangijinsa a lokacin da zai ci abinci. Kenan ana abinda muke so mu sani. In zaka kulle gida abinda ake bukata kai bismillah, in ba kai bismillah ba to da shaytani zaku kwana a gida. in zaka ci abinci kai bismillah, idan baka yi bismillah ba da shaydani za ku fara cin abincin har ku gama. To dan haka anan manzo Allah sai ya ce wala yada ahadi shaytan, kada ya bara ma shaydani. An gane ko? Idan loma ta fadi sai ka dauka ka kakkabe abin da yake jikinta na datti kuma sannan ka ci. Manzo Allah ya ce kada ka bara ma shaydani. Sai ya ce wa amara an tuslata alqas'a, wato manzo Allah ya yi umarnin wato a sude bukuru ko kuma mu ce a sude akushi. Lafazin alqas'a wato shine makayi wanda gwalgwadon mutum goma suka ci abinci a cikin sa, kenan kaman tire shine ake kira da alqas'a, kenan babban akushi wanda zai iya daukan kamar mutum goma su zagaye shi su ci abinci. Wannan yana nuna mana karantarwar magabata ba irin tamu bace ba ta yau, wanda mutum galibin mu anan daidai kuma muke cin abinci a gida, shi kuma abinci jama'a hannaye suna yawaita akan shi, albarkar shi tana karuwa. Wanda wannan sunna ta kaura daga birni amma a kauye har yau akwai ta, wanda zaka samu makwabta kowa ya dauko abincinsa ya kawo an aje unguwa za a haɗa a ci abinci. To matukar hannuwa za su yawaita akan abinci, to albarkarsa za ta yawaita. Shine anan yace wa amara an tuslata alqas'a, wato manzon Allah yayi umarnin wato a sude akushi. Qala sai yake cewa fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka, manzon Allah yace domin ba ku san ba a cikin wani abincin naku ne albarka take. To dan haka anan wannan hadisi kamar yanda malam ya shigo da shi, iya abin da yake nuna mana yana daga cikin kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato shine idan ya gama cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sude ya tsuntsunsa guda uku, wanda kasancewar kamar yanda al-Imam al-Khattabi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa mai suna Ma'alimus Sunan, wanda wasu ta'liqati ne sharhi ne akan littafi na nonan sunan na al-Imam Abu Dawud, shine sai yake cewa wa qad abahu qaumun afsada uqulahum at-tarafu wa ghayyara tibahum ash-shiba'u wat-tukhama, yake cewa wasu daga cikin jama'a wanda wato shine jiji da kai wato da nuna yalwa cewa su mawadata ne, wannan ya bata hankalin su kwata kwata ya canza dabi'arsu, wai suke wa za'amu anna la'iqal asabi mustaqba, wato suke rai cewa wai sude hannu wani abin kyama ne, ai kazamta ne, ka gama cin abinci ka ringa sude hannu. Shine sai yake cewa ka annahum lam ya'lamu anna alladhi aliqa bil asabi aw as-sahafa juz'un min ajza'i at-ta'ami alladhi akaluhu wasdaru, kamar ba su san da cewa ba abin da ya ratayu da hannu wani yanki ne daga cikin abincin da ka ci. Menene bambancin abin da ya tsaya a hannunka da abincin da ka ci? In har kana kyamar sude hannu, to menene bambancin wannan abinci da ya tsaya a jikin yatsotsi da abincin da ka ci? Kenan anan in har shi sauran abincin da ya tsaya a jikin yatsotsi cewa abin kyama ne, to me yasa shi abincin da ka ci bai zamanto abin kyama ba? Ko kuma sauran abincin da ya rage, miya da ta rage a jikin akushi wadda za a sude, me yasa ita bata zamanto abin, in har wadda ta je ciki bata zama abin kyama, me yasa ita wannan za ta zamanto abin kyama? Ai ba su da bambanci, ka auna da hankalinka. To dan haka kasancewar wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda wasan da shaytani yayi da hankulansu suke ganin cewa ai kazamta ne, abin kyama ne mutun ya gama cin abinci ya ringa sude yatsa, ya ringa sude kwano, har ma a ringa ganin cewa wani mutum baya koshi, alhali ko wannan ita ce sunna. Don haka kasancewar anan wato malamai suka ce ka auna yatsotsin ka fa kake sawa a baki, ka sanya ruwa ka goge haƙoranka sannan ka wannan, kuma tare da cewa duk wani mai hankali ya tabbatar da cewa ba wani abin kyama bane ba, ka sanya yatsa bakinka ka goge haƙoranka. To menene bambancin shi da sanya yatsa da zaka sa da sauran abinci ka sude ta? Dan haka koda wanke hannu zaka yi anan ba a buƙatar ka wanke hannu kai tsaye bayan gama cin abinci sai ka sude, wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. don haka kuma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace musude hannu a ƙarshen hadisin me yace chai fa innakum la tadruna fi ayyi qa'amikum albaraka domin ba ku san ba a cikin wani abincin naku ne albarkar Allah take takan iya yiwa duk abincin da kace babu albarka a cikin sa wannan wanda yake jikin hannun shine yake da albarka ko kuma wannan miyar da take jikin akushin wanda zaka sude anan albarkar take don haka kuma anan zamu gane cewa fa kamar yanda bayani ya gabata albarka abu ce mallaka ga Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ta'ala shine ma'abucin albarka shi yake da albarka shi yake sanya albarka ga wanda ya ga dama don haka maganar cewa wa na bismillah kace bari in sa albarka baka isa ka sa albarka ba sai dai ka huddata an gane ko ka zo dai ka ce amma albarka ba wanda yake sanya ta illa Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace wa barakana alaihi wa ala ishaqa ibrahimu alaihi salam Allah yace mu muka yi albarka gare shi kuma muka yi albarka ga dan shi ishaqa kamar yanda Allah ya sanya albarka ga baitul maqdis subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina dakin ka'aba wa ya sanya masa albarka ubangiji ta'ala inna awwala baitin wudi alinnasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina dan haka anan illar ta sa manzon Allah yace in mun gama cin abinci kar mu wanke hannu kar mu goge hannu face sai mun sude yatsotsin mu da kuma shi akushin da muka ci abinci manzon Allah yace mu sude dan kada aje albarka ta Ubangiji subhanahu wataala tana nan a jikin miyar da take jikin yatsotsi ko kuma abin da yake cikin akushin abin da ya rage dan haka yace fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka domin ba ku san ba a cikin wani abincin wato albarka take kuma anan zamu gane cewa musulunci addini ne wanda yake na tattali don haka tozartar da dukiya a musulunci abu ne wanda Allah ya haramta mana abinci ko dukiya ne balma shine dukiya wadda take ta farko don haka kasancewar anan musulunci ya nuna mana idan muna cin abinci to mu yi kokarin yanda zamu kiyaye kar abincin nan ya ringa zuba kasa in har abincin ya zuba a kasa to kada mu bar shi abin da ya dace mu dauke wannan abinci mu kakkabe abin da yake jikin shi na datti sannan mu ci kar mu bar ma shaydani shaydani domin abokin gabar mu ne wannan abinci da yake zuba to shaydani shi yake dauka kar mu bara masa kenan mu yi kokari mu dauke wannan abincin mu ci an gane ko kaga wannan duka tattali ne musulunci yake nuna mana don haka ya dace idan zamu ci abinci ya kamata a shimfida wani abu wanda koda abincin ya zubu to zai zuba akan wannan abu kenan idan aka dauka ba tare da yayi wanda ti ana iya dauka a ci ko ana iya dauka a maida sannan mutun ya ci sannan kuma wannan yana nuna mana wato musulunci addini ne wanda bai bar ba musulmi ta kowace fuska don haka malaman tsafta su ja baya musulunci ya riga yesu an gane ko addinin musulunci sai dai a koya ta wajen shi amma ba dai ba shi ya koya a wajen wani saboda addini ne na musamman wanda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi addini ne daga saman bakwai wanda Allah ya karantar da musulmi ta kowace fuska duk abin da suke bukata a rayuwarsu to musulunci ya zo da shi don haka tsabar tsafta ce ta musulunci yace in ka dauka duk abin da ya ratayu da abincin na kazamta kai kokari ka dan kakkabe sannan ka ci kuma wannan yana nuna mana kiwon lafiya addinin musulunci addini ne wanda yake kula da lafiya ta bayi duk wani abu da zai kiyaye maka lafiyar ka to musulunci yayi umarni akan haka don haka hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna mana addinin musulunci shine addini wanda yake na tsafta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah yace duk wani abu wanda yake mai cutar da musulmi mai cutar da jama'a idan musulmi ya gusar da shi daga kan hanya yana da ladan sadaka idan aka ce al'aza abinda ake nihi duk abinda zai cutar da musulmi sawa'an misali bawali ne ka gani an yi akan hanyar jama'a suna wucewa to saka saka binne idan wani bayan gari ne yi kokari ka kwashe shi ka maida shi gefe idan wani ruwa ne zai iya kamar ruwan kwata da sauransu to yi kokari ka zuba kasa ka wannan idan wani langa-langa ne ko wata kusa ko wani dutse da mutum zai iya yin tuntube to yi kokari ka dauke shi idan wata shara ce za ta addabi jama'a yi kokari ka gusar da ita addinin musulunci addini ne wanda yake na tsafta don haka ya wuce a lissafa addinin da ya nuna mana addini na Allah a kaɗan a matsayinmu na musulmi sai mun wanke gaɓaɓuwan mu sau biyar gama mutumin da ya taƙaita akan salloli na farilla addini na Allah sai ka wanke fuska ka wanke waɗannan hannuwa ka wanke ƙafafuwan ka shafa ruwa a kunne ka shafa a kanka wanda waɗannan gaɓaɓuwan su ne suke bayyane wanda su ne galibi ƙura take bugu to amma musulunci ya mana umarni addini sai mun wanke su sau biyar sannan kuma hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa haƙƙi ne na Allah akan dukkan musulmi a duk tsawon sati sai yayi wanka sau daya shine wankan juma'a to kaga kasancewar su kuma zaka samu mutun yayi wata bai wanka ba wani zaka same shi wata biyu bai wanka ba da safe kawai sai dai ya dauko ruwa a mushure ya dan goge kwantsa a idan shin ya so yayi gaba ya tafi wajen aiki to dan haka addinin musulunci addini ne na tsafta dan haka a nan manzon Allah yace ka dauki wannan loma ka gusar da abin da yake jikin ta na kazanta manzon Allah yace ka cinye kayan ka kada ka bara ma shaytani a takeice kaga mutumin da din abinci ya fadi zai dauka ya kakkabe abincin ya ci wani a ce mutum ne mai jiji da kai mai girman kai wanda wani nau'i ne wanda yake na kaskanta kai kamar yanda anan dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantarwa ce ta shi kamar yanda dan cikin gida Anas Allah ya kara masa yadda haka ya rawaito mana wa ana abi hurairata radiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alaihi wasallama annahu qala ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam qala ashabu wa ant fa qala na'am كنت أرآها على قراريد لأهل مكة رواه البخاري واتو أبو هريرة الله إكرم سيدا كيف أدى دقى منزان الله صلى الله عليه وسلم منزان الله كي تشيوى ما بأث الله نبيا إلا رأى الغنم دقي الله بيتبتورونا النبي دقى تشكين النبا وانسا فاتي ونن النبي سيأيكي واندبوبي أنغانيكو qala ashabuhu wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce da shi wa ant har kai ya manzon Allah kai ma kai kiwon dabobi fa qala sai yace na'am kwarai da gaske ni ma nayi kiwon kankanan dabobi domin lafazin al-ghanam ya takaita akan dangogin nan guda biyu tumaki da awaki sai yace kuntu ara'aha na kasance ina kiwon kankanan dabobi ala qarari dali ahli makka akan wasu ƴan kwabbai da ake tattara mu wato ga mutanen Makka dabobin mutanen Makka ne sai su tattaro dabobin su sai na kora su makiyaya idan suka yi kiwo da yamma kuma sai in dawo da su zuwa wani lokaci sai a hada mu wasu ƴan tammaye shine albashi na manzo Allah ya ce ni ma nayi haka wanda wannan hadisi ya gabata a baban da ke gabanin wannan wanda yana nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annaba wanda suka gabace shi yanda kasancewar sana'a ce fa wanda take karamar sana'a wanda yana nuna mana musulmi baya halatta ya rena sana'a ko mun kankantarta indai zaka yi sana'a ka samu abin da zaka biya bukatunka ka kare mutuncinka to wannan sana'a ta fiye maka alkhairi da ka zama dan maula wanda karmu manta hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa dayan ku wato ya dau igiyarsa ya dau gatarinsa yaje bayan gari kan duwatsu yaje yayo itace manzon Allah yace ya jabo wannan ice a gadan bayan sa yazo ya saida wannan ice ya biya bukatunsa manzon Allah yace shi yafi masa alkhairi da yaje ya roki jama'a sawa'an su bashi ko su hana shi ka je kayo ice ka jabo iccen akanka ka zo ka saida ka biya bukatunka shi yafi alkhairi ka je ka roki jama'a don haka musulunci addini ne wanda yake na kamar yanda Hausawa suke fada na niyya da kokari kowa ya tashi ya nemi halakkinsa addinin musulunci ba addini bane ba wato na zaman kashe wando wanda mutun ya zauna shi sai dai a bashi abinda ake bukata ka tashi kai kokari ka je ka nema sana'a ko mun kankantarta Allah ya sanya albarka a cikin ta don haka kenan anan annabawan Allah wato suke kiwon dabobi wanda kiwon dabobi musamman kankanan dabobi a wannan lokaci karamar sana'a ce wanda kuma hikima ta Allah subhanahu wata'ala kamar yanda bayani ya gabata wannan wani horo ne ubangiji ta'ala yake ba annabawansa kafin Allah ya turo su a matsayin annabawa suke kiwon dabobi domin duk mutumin da ya tafiyar da dabobi musamman irin waɗannan kankanan dabobi, tumaki da awaki, to tafiyar da jama'a wannan ba zai bashi wahala ba. Kuma duk mutumin da ya zamanto yana kiwon dabobi musamman tumaki da awaki, to wannan zai ɗabi'antu akan tausayi da bin jama'a a sannu. To don haka Ubangiji Ta'ala yake karantar da annabawansa irin wannan karantarwa, shine yace anan babu wani annabi da Allah ya turo daga cikin annabawa face sai da yake kiwon kankanan dabobi. Aka ce har kai yace wallahi ko ni. Wannan kuma yana nuna mana sana'ar da annabawan Allah suka yi tarayya akan ta gaba daya. Duk wani annabi da ka sani sai da yake kiwon dabobi, sai ne daga baya kuma ya samu wata sana'a ta daban. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan wannan sana'a ta kiwon dabobi, sana'ar da Allah ya karantar da shi shine jihadi. Ubangiji Ta'ala ya kasa ganima ta yaƙi kashi biyar, yace shi da manzansa suna da kashi guda a ciki. Wa anhu radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala law du'itu ila qura'in aw zira'in la ajabt wa law uhdiya ilayya zira'un aw qura'un laqabilt. Rawahu al-Bukhari. A takaice shi hadisin da ya gabata abin da yake nuna mana duk mutumin da muka ga baya rena karamar sana'a, to wannan zamu iya kiran shi mutum ne mai kaskanta kai. Amma duk mutumin da zai zauna shi sai hujari wanda yake baba, shi sai dai a cika masa shago da kaya ko kuma a bashi wani abu, to wannan yana nuna cewa akwai wani nau'i na ji da kai tare da shi. Sana'a ko mun kankanta ta kai, ko zubin gora ne zaka dauka na dala 40 ka kewaya ka saida shi ka samu dala 10 akan ta, wannan yafi maka alkhairi. Ita sana'a Allah ya saka albarka a cikin ta. Dan abin da kake samu zaka ga Allah ya sanya albarka a cikin sa, da shi zaka biya bukatunka. Dan haka kar ka tsaya a kullun kana taswif, shaydani ya ringa nuna maka kai sai babban aiki, duk wani karamin aiki in aka bujuro maka ka daina shi, a'a wannan dan kadan kin kake farawa kafin babban ya zo. A wannan hadisi na gaba, Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada, wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa law du'itu ila qura'in, manzon Allah ya ce da za a gayyace ni zuwa wata walima, walimar da kafar akuya ce kadai, wato aka dafa aka yi kenan, kamar misali aka yi mulkunta. Lafazin qura wato shine kafa ta akuya ko ta tinkiya ko ta saniya, ma'ana daidai inda ake yankewa a je a hada da kai a babbake, shine ake kira da qura. Manzo Allah yace law du'itu ila qura'in, yace da za a kiraye ni walimar da aka dafa kafar akuya, aw zira'in yace ko karfata. Manzo Allah yace la ajabtu, yace wallahi zan amsa inji mun gane ko mun kankantar abinci na walima. Manzo Allah yace in dai an gayyace ni, manzo Allah yace sai naje. Mu ko a yau sai ka san walima mai maski ce zaka je, amma in dai ka riga ka rena mutum kana ganin ya ayyuhan nas ne, to wannan walima sai ka ce in an je ma menene za a ci, shinkafa ce fa a gidan kowa akwai ta. To anan manzon Allah ya yi kafar akuya ba, in aka ce qura kafar da ake yankewa a hada da kai a je a babbake, manzon Allah ya ce ko da wannan kafa ita ce aka shirye walimar da ita, manzon Allah ya ce aw zira'u, yace ko kuma karfata, ba ma akuyar ba gaba ɗaya, karfata ce kawai aka dafa. Manzo Allah yace la ajabtu, yace wallahi zan amsa inji. Wannan yana nuna mana kaskanta kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka san wanda zai yi walima da kafar akuya ko karfata sai wanda yake talaka. To ko mun talaucin mutum in da ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen walima, to manzo Allah bayyana jiji da kai, manzo Allah zai kaskanta kai yace. Sai ya ce walau uhudiya ilayya zira'u, manzo Allah ya ce da za a ban kyautar karfata aw qura'un ko kuma kafar akuya, manzo Allah ya ce la kabiltu, ya ce wallahi da na karbi wannan kyauta ko mun kankantar ta. Don haka a matsayinmu na musulmi baya halatta mu rena kyauta da ake mana ko mun kankantar ta. In dala biyar mutun ya huddo ya baka, ka sanya mata albarka. In mi mutun ya dauka ya baka ko mun kankantar shi, to wannan ka karba. Nan fa ba ma kai da kafa ba, kafar kadai manzo Allah yace inda za a dauka a bani, yace wallahi zan amsa. In karfatar aka dauka aka ba, manzo Allah yace zan amsa. Dan ita kyauta kamar yanda bayani ya gabata, tana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara dankon su da kauna tsakankanin jama'a ta mu'minai. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma junanku kyauta sai ku kaunaci juna. Tahadu tahabu, kuma junanku kyauta, manzon Allah yace sai ku kaunaci juna. Hadisi ne sahihi. don haka wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da baya rena kyauta ko mun kankantarta wannan yana nuna cewa yana da kaskanta kai tare da shi amma duk mutumin da yake da renuwa to wannan yana nuna cewa mutum ne wanda yana da ji da kai yana da girman kai kuma duk mutumin da zai karba gayyata ba ruwan shi da ta mai kudi da talaka ko ma menene zai amsa gayyatar wannan to wannan yana nuna cewa akwai kaskanta kai tare da shi wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala kanat naqatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-abba la tusbaq aw la takadu tusbaq faja'a arabiyun ala qaudillah fasabaqaha fashaqqa dhalika ala al-muslimin hatta arafahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري واتو أنس الله إكرم سيداك فأه شيوا وتتابور منظم الله صلى الله عليه وسلم ودى أكي كيران تدسونا على أبوبا واندى كسن شيوار واتو دبو بند منظم الله صلى الله عليه وسلم يكي هواسنا دسونا باين ونن تابوا على أبوبا يناد وتتابوا تاشي ميسونا على القصوى ودى يزود إتا واتو أشيكرا تشيدا لوكا تند سكزو واتو يوم أمرا لوكا تند مشركي سكتري منظم الله صلى الله عليه وسلم سكهانا ششيغا مكة انغاني قوينا دا تابوا ميسونا على القصوى سنن ونن تابوا سونا على أبوبا sannan in ka dauka hatta da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da silken shi da wannan duka suna da sunaye don haka wannan yana nuna mana halaccin idan kana da dabobi ba laifi kakan iya musu sunaye kowace kai musu lakabi kaje ciki wajen mahulla ce idan yana da saniya in ta kai 10 zaka ji kowace da sunanta ba dan komai ba ko dan abun banta to shine wannan taguwa tashi ana kiranta al-abba shine ana sake cewa la tusuba wannan taguwa fa idan aka kaso ba a tsire mata aula takadu tusba ko kuma da kil ake tsire mata sai a kaso su ayi sukuwa wajen so nawa amma da kil za a tsire mata taguwa ce wanda take tana da gudun gaske shine yace la tusba ai ba a tsire mata kenan idan aka yi sukuwa aula takadu tusba ko kuma da kil ake tsire mata sai dai wani lokaci zuwa wani lokaci wanda karma manta babe ke akwai na musamman akan musabaka ita musabaka abu ce wanda take da tushe an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsirira wadanda yake na dawakai kamar yanda hadisi ne sahihi yana cikin wannan sahihul bukhari wanda Abdullah dan Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaso dawakai daga ina ne zuwa wani masallaci da ake kiran shi masjidu bani zurai wanda Abdullah dan Umar yace ni ma ina daga cikin wadanda aka kaso kin da tsirere wanda yake na kibiya da na dawakai da na raƙuma wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi su abu ne waɗanda suke da tushe a musulunci saboda shi musulmi a kullun ana buƙatar yayi abin da zai motsa jikinsa an gane ko a samu wasu abubuwa na motsa jiki na ƙwarewa a kansu to shine anan yake cewa aula takadu tusba sai yace fa jaa arabiyun ala qaudillah wato wani balaraban kauye sai yazo akan wani dan raƙumin sa an gane ko qaud abinda ake nihi matashin raƙumi shine yace fa jaa arabiyun sai wani balaraban kauye yazo ala qaudillahu wato a wani dan raƙumin sa aka kaso fa sabaqaha sai ya tsire ma taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shaqqa zalika ala almuslimin wannan al'amari sai ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu damuwa hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai da manzon Allah ya gane wannan damuwa a cikin fuskar su su sun damu yaya za a yi wannan dan raƙumi ya zo ya tsire ma taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna mana yanda mazanjiya suke mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke girmama shi suke darjanta shi su suna ganin cewa kawai bai dace ba a ce wannan dan raƙumi ya zo ya tsire ma taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka sai suka samu damuwa manzon Allah da ya gane cewa sun damu fa qala sai yace haqqun ala Allah yace haƙi ne akan Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya wajabta ma kansa amma ba wani ya dura masa ba Allah yartafi a shay'un minad dunya duk wani abu wanda yake na duniya ko mun wato turo kwanda zai iya hayo sama illa wa ba'ahu sai Allah ya sauke shi ya koma kasa indai duk wani abu da ka sani indai al'amarin duniya ne to koda ka hayo sama ka tabbatar da cewa wata rana kai ne a kasa yanzu mai mulki nawa wanda in zai fito za a ringa tsaye da jama'a sai ayi awa ɗaya ba abin hanyar yazo da jiniya da wasu abubuwa amma zuwa wani lokaci sai kaga in ya wuce ma ba a san ba wane ne ya wuce to wannan kasancewar duk wani abu da ka sani in dai na al'amarin duniya ne ko ya daukaka to karshen shi zai yi kasa al'amarin lahira shine in dai ya daukaka bai yi kasa kullun shi sama yake kamar yanda ubangiji ta'ala ya sanya mana misali game da al'amarin duniya ko mun kere komai da yayi to sai yayo kasa ubangiji ta'ala yake cewa innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil ams kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkaru dacan wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira dan haka shi al'amari na duniya shi na duniya in ya daukaka to karshen shi zai yi kasa komai da ka sani in dai ya cika to kuma kasa zai yi an gane ko to amma shi al'amari na lahira shine abinda in ya daukaka kullun to sama yake baya kasa to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa kar su damu an gane ko yace haqqun 'ala Allah yace haƙƙi ne akan Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya wajabta ma kansa Allah yartafi a shay'un minad dunya duk wani abu wanda yake na duniya wato ba zai daukaka ba illa wa ba'ahu face sai Allah ya sauke shi kasa ya kaskanta don haka wannan yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan abin da ya kasance na kaskanta kai shi tsere masa da kai manzon Allah bai samu damuwa ba amma su sahabbansa sune suka samu damuwa an gane ku tsere masa da yasan idan akai ya san dama wannan al'amari ne wanda yake na duniya shi kuma al'amari na duniya koda ka hayo sama to ka tabbatar da cewa wata rana kasa zakai wannan kuma ta kowace fuska ka kiyasta da idanka duk wani al'amari na duniya in yayo sama to zaka ga yayi kasa kowa yanzu ya taka rawar sa ne ya wuce wannan kuma yana nuna mana kenan halaccin wato mutun ya riki raƙumi ta kanasu domin hawa ko kuma domin yin sukuwa amma sukuwa abinda muke so mu sani ba irin sukuwa ba wannan tamu ta yau wannan sukuwa tamu haramtacciya ce sukuwa ce ta mode shi ka'ida ba laifi akan iya tattara dawakai ko raƙumma a kasa su amma ya zamanto mutun ɗaya ne zai fito da lada ya bada wanda yazo na farko a bashi amma na maganar wane ya kawo a tattara a hada wanda yazo na farko a bashi na biyu a bashi kaza wannan haramun ne domin modice ko kuma in sukuwar mata kasance ya zamanto akwai jama'a za su ringa yin modi wannan shi ma baya halatta ko ya zamanto yin wannan sukuwa zai sanya mutane su tozartar da abin da Allah ya wajabta musu to wannan shi ma baya halatta nan muka zo ƙarshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك